Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 8 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma tashar Afara Radio daga birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Ali zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ma masana akan kasafin kuɗin ƙasar Najeriya na shekarar 2018 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar dokoki da kuma na dattawa na ƙasar Najeriya. Kuma akan hakan ne za mu nemi jin ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin wannan kasafin kuɗin, musamman idan kuka kwatanta da kasafin kuɗi na bara. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing yau Laraba. Ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka ƙasar da ya sakawa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shine jigo kan ajandar sa da kuma batun Koriya ta Arewa. Jami'an fadar wada suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsa a China lamba kawar Koriya ta Arewa kuma babbar abokiyar cinikayyar ta ta hura Koriya ta Arewar wuta ta yi watsi da shirin nuclear ta, wanda shine jigo a jawabi da ya gabatar a gaban majalisar dokokin Koriya ta Kudu sa'o'i kafin ya tashi zuwa China. A jawabin shugaba Trump ya kira da kakkausar lafazi ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kakkaɓe hannayensa kan mallakar makaman nuclear domin ya samu damar hawa kan siraɗi mai kyau.
Jami'ar Democrat ta samu nasarori a zaben gwamnoni da aka yi jiya Talata da dama a wasu zabuka a faɗin ƙasar. Dan jam'iyyar Republican Ralph Northam ya samu nasara a zaben gwamnan jihar Virginia. A zaben wato da babu tabbas a kan makomar wannan zaben, ya doke dan jam'iyyar Republican Ed Gillespie a zabe na wato na cike gurbin gwamnan jihar na Democrat kenan Terry McAuliffe. Northam, wanda a halin yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta Virginia, yana kan gaba da yawancin kura'an neman jin ra'ayin jama'a kamin abokin takararsa wato Ed Gillespie ya fara tallace-tallace inda yake sukar Northam akan batutuwa wanda suka hada da 'yan banga da bakin haure da kuma kare mutum-mutumi a zaman kayan tarihi. A kuri'an jin ra'ayin masu zaɓe da aka yi, kusan sulusun waɗanda suka jefa ƙuri'unsu sun ce sun zaɓi ɗan jam'iyyar Democrat ne domin nuna adawa ga shugabancin Donald Trump a daidai lokacin da yake cika shekara guda a zaɓinsa shugaban Amurka.
Mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence shi kuma da uwar gidansa Karen za su yi tattaki zuwa ƙauyen Sutherland Spring da ke jihar Texas a yau Laraba domin jajantawa da nuna alhini ga waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda harin da aka kai kan wani coci ritsa da su a hari na baba na inda rayuka suka salwanta. Mr. Pence zai yi jawabi ne a wani taro na musamman domin yin addu'o'i ga mutane 26 da wani ɗan bindigan ya harbe ya kashe ranar Lahadi da ta gabata lokacin da suka taru a cocin domin ibada tara wannan rana. Cikin waɗanda mataimakin shugaban na Amurka zai gana da su har da mutane 10 waɗanda suka jikkata a harin, kuma har yanzu suke cikin wani mawuyacin hali.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Myanmar ta ce sukar da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi akan yadda take tafiyar da ‘yan gudun hijira na Rohingya zai yi matukar illa ga shawarwari da makwabciyarta Bangladesh ke yi a kan yunkurin sake mai da ‘yan gudun hijira su 600,000 da suka tsallaka a kan iyaka suka shiga kasar domin kaucewa matakan murkushe su da sojojin Myanmar ɗin suke musu. A ranar Litinin, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wata sanarwa wanda kwamitin ya bayar ya tabbatar da matukar damuwa a kan rahotanni da suka nuna ƙasar tana keta 'yancin bil'adama da sojojin ƙasar suke yi a jihar Rakhine. Daga nan kuma ta yi wannan kwamitin ya yi kira ga gwamnatin ta takawa sojojin nata burki. ofishin Aung San Suu Kyi wacce ita ce shugaban kasar ya fidda sanarwa a yau Laraba a zaman martani na tana yana cewa wato committee sulhum yayi wasi da cewa matsaloli da Myanmar da Bangladesh suke fuskanta ba za a warware shi kadai ne akan ko kuma akan shawarwari tsakanin su kadai ba.
Kamfanin Uber ya ce ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da ake kira NASA a takaice domin kera motocin taxi masu tashi nan da zuwa ƙarshen wannan karni. Kamfanin ya faɗa yau Laraba cewa yana fatan wannan taxi mai tashi zai fara aiki nan da shekara ta 2023 wato shekaru 6 nan gaba duk da cewa shirin yana fuskantar kalubale daban-daban. Shugaban sashin tsare-tsare na kamfanin Uber Jeff Holden ya bayyana fatar shirin zai rage lokaci da yake daukar mutane kan hanya. Misali kamfanin ya ce tafiya daga San Francisco zuwa San Jose a nan Amurka wato a jihar California a lokacin da ake yawan zirga-zirga yana daukar sa'o'i 2 kan kudi $111, amma idan wannan tasi mai tashi ta fara aiki zai dauki minti 15 ne kadai kan kudi $129, amma daga bisani farashin zai ragu zuwa $43 sannan ma ya sauka zuwa $20.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ɗan Najeriya da yana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2018 wanda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisun ƙasar a jiya Talata. Babangida Jibrin ya tattaro ra'ayoyin wasu talakawa tare da jin abin da masana suke faɗi akan wannan kasafin kuɗin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da kasafin kuɗin naira $8.6 trillion da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa ‘yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya a jiya. Kamar da aka gani dai kasafin kuɗin na baɗi ya ɗara na shekarar da muke ciki, to koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan kasafin kuɗi?
Gaskiya wannan kasafi ya yi kyau, mun ji daɗi fiye da yadda ake zato kwarai da aniya.
Amma wasu na kukan cewa na bara ma ba a gani a ƙasa ba.
To akwai cikin yan majalisa da sauransu, akwai masu ƙahon angulu, masu mai da hannun agogo baya, ko ba gaskiya ba shi ke sa haka, amma mu da yake mabiya na gaskiya ne muna nan, muna dai fatan alheri akan wannan abu.
Magana cewa kasafi ai ba daga baki ne ai kurum. Ina na bare da akai, mu ba mu ga komai ba.
Kana nufin gashi ƙarshen shekara har yanzu ba gani a ƙasa?
Har yanzu ban gani a ƙasa ba. Ga an yi wani na bane wanda ya fi na bare, to ai ba mu ga ma na baren ba bare, sai dai mu fata.
Duk wannan triliyoyin da aka lissafa?
Yo, triliyoyin da aka yi ina suke? Wai gansu? Ran ka dai wannan dillin lissafin dokin rano ne. Na bare ma ba mu gan shi ba bare na wannan da akai bana.
To sai dai kuma a cewar masana tattalin arzikin Najeriya irin su Alhaji Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki da saka jari da ke nan Lagos, ya ce ba bayyana kasafin kuɗin ne ke da wuya ba amfani da shi, kuma lokaci ya yi da 'yan majalisun dokokin Najeriya za su mai da hankali wajen baiwa gwamnatin tarayya damar gudanar da manyan ayyuka, a yanda ayyukansu na mazaɓu a bawa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ta haka ne kawai 'yan Najeriya za su gani a ƙasa. Cewar masanin tattalin arzikin kasafin kuɗin na da matsala idan aka yi la'akari da ɗimbin kuɗi har naira $2 trillion da gwamnatin za ta kashe wajen biyan kuɗin bashi da ake bin Najeriya, musamman ma dai kuɗaɗen bashi na cikin gida.
Kuma ka ga kuɗin da aka ware wanda kaɗai za a yi biya ba a rage ba su suka da kuma biyan kuɗin ruwa wajen $2 trillion da ba garin magana ba ce. Haka rayuwa idan aka ce dai ka ware $2.4 trillion da aka yi har kai manya-manyan ayyuka, kuma ka ware $2 trillion da aka biya kuɗin ruwa da bashi, to ka ga wannan magana ce wanda ya kamata a ji ba. Idan kuɗin da za ka ware a gidanka ka ce za ka yi manya-manyan ayyuka, kuma kusan wannan kuɗin za ka aka ware ka biya kudin ruwa da bashi to ai ko ya kamata a ji bashi nan in ka kula wannan lokacin ba sai da muka kuma bashi nan ya yi kasa to yanzu a ce muna ware 2 trillion a biya bashi mallan wannan ai ba karamin magana ba
mar dai sauran yan Najeriya shi ma shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga yan majalisun dokokin Najeriya da sanzarta abincewa da wannan kasafin kuɗi domin fara aiki da shi a watan Janairun baɗi ganin yadda har yanzu ake ci gaba da hakikaka game da kasafin kuɗin shekarar nan da muke ciki wanda kuma yake gab da karewa nan da ƙasa da watanni biyu Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos
kuɗi a kashe nan sau da hanya mai kyau kuɗi a kashe sau da hanya mai kyau kuɗi a kashe sau da hanya mai kyau
to madalla a gaida baban gida Jibrin jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 41 na rana a nan Washington akan wannan batu ne kuma zamu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyin ku ko ya kuke ganin wannan kasafin kuɗi na shekarar 2018 da shugaba Buhari ya gabatar ga majalisun kasar kuma idan kuka kwatanta shi da kasafin kuɗi na bara kan wannan ne za ku kira ku ba mu ra'ayoyin ku amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar bisa inji
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to madalla muna da kira daga Kaduna wane ne a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amma alaikum assalam alhaji musa
baba ya ku mace ji barka da yamma ne maka barka da aiki alhaji musa garo mai radio da rikoda kasuwar Kaduna Najeriya sunana
to alhaji musa bismillah
to alhamdulillah gaskiya al'amari mun gabatar kuma mun ga shugaban kasa yan majalisa sun ba da hadin kai to fatan dai da muke yi wannan budget da shugaban kasa ya kai Allah ya sa ya zama alkhairi ga yan Najeriya baki daya domin gaskiya mu abin da muke dauka idan dan Najeriya zai ga amfanin budget din Najeriya to sai ya tabbatar da ya tsadana roman demokradiya domin gaskiya idan muka dauka kaga talakan Najeriya shi ke fama da walalu a yanzu ina fama da yunwa yana fama da rashin lafiya rashin kuɗi ya riga da kasuwa kake ba kasuwa ba abubuwa saboda yanayin abubuwan da ya tsaya da haka muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a cikin wannan budget a tusa abin da zai taimaki talakan Najeriya shine mu fita da ƙarshe ne muka fatan alkhairi a tashi
to nagode Alhaji Musa bar mu je jihar Ondo jama'a da Allah a rika takaitawa saboda wasu kuma su samu su tofa albarkacin bakunan su sunanka Hassan ko
daga garin Ondo ba
to Bala Hassan muna sauraron ka
gaskiya budget din nan da aka yi ya kamata a fara aiki da shi kaga an ce na bara ma ba ayyuka da shi ba ya kamata a saki kudi ayi ayyuka da shi ga ayyuka a inganta ilimi a inganta lafiya a inganta titi
to mun gode kwarai da gaske
na gode ku tashi lafiya
yawa malam Hassan to mun gode malam Hassan daga Ondo ga wata kira kuma daga Kaduna wani ne a Kaduna
har yau assalamu alaikum warahmatullahi suna na Usman Madaci karamar kuma Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to bismillah dace
to na ji kasafin kuɗi muna yi wa wannan kasafin kuɗi fatan alkhairi Allah ya sa ya tafi talakan Najeriya sai dai kiran mu ga su ƴan majalisa dan Allah kar su yi ma wannan kasafin kuɗi shigan gizagizai kamar inda ayi ta kuka da korafi har aka sa a kora wani daga cikin ƴan majalisa to ba ma so mu ga irin wannan ya ko faruwa a wannan kasafin kuɗi muna musu fata alkhairi su ma ƴan majalisa Allah ya ba su iko aiwatar abin da ya dace ya wuce neman madaki karamar hukuma kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Nasarawa waye a Nasarawa
Musa kana magana da Musa daga nan Nasarawa
to malam Musa bismillah
assalamu alhamdulillah so gaskiya mun yi farin ciki da wannan abin da kaddama wa mun na kaddarin Allah sa ya amfani talakawa gaba daya da kasa gaba daya
amin sun amin
gode sun ka
yawa to mun gode kwarai da gaske malam Musa bari mu je jihar Katsina wadai ne a Katsina
ana tare da Musa dan yiwo mai lemu a Katsina
to malam Musa
na biyu
to bismillah
mun je muna miki gaba fatan alheri ubangiji Allah ya sa alheri a cikin wannan bajet da aka yi
amin mun gode da kai kokarin takaitawa jama'a haka muke so a rika takaitawa saboda kuma ƴan baya su rika samu suna tofa albarkacin bakunan su kan wato ra'ayi da muke nema daga gare ku shine kasafin kuɗi na shekarar 2018 wanda shugaba ya gabatar daga majalisar ƙasa to kai ne muke neman ra'ayin ku idan kuka kwatanta da irin abin da aka yi a bara kan shi ne muke kokari mu same ku muna da kira daga Gashuwa
to assalamu alaikum mai magana Alirab kana Gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya
to bismillah alhaji
a wannan karan farko ɗan majalisu sun burge mu sun baiwa shugaban ƙasa haɗin kai fatan mu dama an ce kasafin kuɗi ba wai kasafin kuɗin ake cirewa gaba ɗaya ba manufofin gwamnati ake cewa ta za ta kashe kamar trillion 9 to ba lallai bane ta kashe to da fatan kuma za a yi wa talakawa aiki su daina ji a jiki su samu sa'ida su samu rayuwa babu abin da talaka yake so illa ya samu abubuwa guda biyar fannin ruwa lafiya hanya da asibiti da sauran haikace-haikacen gona to ya kamata in ga wannan fannin saboda talaka ya samu ci gaba
to mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je Kano kuma wane ne a Kano
muna magana da engineer Isa da mu
to malam
isa da kano local government
to muna saurin ka
watan mu akan wannan kasafin kuɗi da aka yi muna fata ayi aiki da shi ba wai kasafin ba kamar yadda aka yi wancan karan amma mu ba mu gani a kasa ba gaskiya mu talaka saboda kamar mu kwata alƙairi da rediyon America
to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan mahukunta sun saurari abin da kake faɗi kuma za a kula a ganin cewa ya shafi talaka bari mu je mu saki komawa jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
assalamu alaikum gidan radio BOA to na fara da gaskiya daga Nasarawa
to bismillah ban sani
gaskiya da kudin da aka yi a wannan gaskiya mu dai abin da muke roƙo ga General Muhammadu Buhari da gaji an zo an abin kasafin kudin nan ba wani jayin ja a kai to Allah ya sa dai a mana aiki a bisa abubuwan da muke bukata a mana aiki a kai nagode tashi lafiya
mun gode kwarai da gaske ban sani daga Nasarawa bari mu je jihar Taraba wane ne a Taraba
Abdurrashid Lami da Borno karamar hukumar harkar kula daga Taraba
to malam Abdurrashid bismillah
na gode wa jama'a da su dan suka bamu da
mun rasa malam na Taraba line ka ya tsinke malam Abdurrashid da fata zaka sake kira mu bari mu sake kadawa jihar Kano wane ne a Kano
hello assalamu alaikum
wa alaikum salam da alabar malam na Kano kuma mun rashi wannan layi to bari mu je mun samu kira daga Abuja wane ne daga birnin tarayya
Abubakar ne Abubakar Musa ne daga Abuja
to Abubakar Musa bismillah
to magana kasafin kuɗi zai gaskiya abun ya mana kyau a wannan lokacin ba samu turiya ba sosai amma abun da kuka kara kaga magana bashi ne gaskiya yana kama cikas a kasan nan ni yana kira da su da Allah wannan abun maganan a ban bashi na rasu da shi a yanzu dai a wannan lokacin a ci gaba da mana abubuwa
to mun gode kurai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba ya kuma ce ina maka barka da dare.
Ina ansa
Adamu Jeje daga kamfanin fati jaji Kaduna Nigeria.
To Adamu Jeje,
ma ni gaskiya dangane da wannan kasafin kuɗi da shugaban kasa ya gabatar a ranar Talata, ba shi ka za mu fata alkhairi, amma fa idan muka duba duk wani kasafin da aka yi a kudin na kuɗi hawan wannan gwamnati, ni ban ga ɗaya wanda ya amfani a Arewa ba. Da wannan muke son shugaban kasa ya soke kunnan da ake na magana na Arewa, daga kun zuwa Arewa nan mu tabbatar ya tabbatar ya sa cikin wannan kasafin kuɗi. Dan wannan shi ne zai nuna mana cewa lallai dan yake na mulki, amma ba haka ba ko wannan kasafin kuɗi kai dai an ta kaura su amfana da shi, wanda ba shi muke fata ba, kuma ba shi ba ma fatan ba shi gaskiya ba ma so a ciwo ba shi. Amma takarar duk wani gwamnan da zai ba shi kara ba shi dama kowaye, kuma ba namu na Kaduna ba, da ƙarshe ina muku fata alkhairi.
To mun gode kwarai da gaske, wato Adamu Jeje kenan daga Kaduna. Kuma da wannan kira ya daka ne muka kawo ƙarshe, mun gode ma duk waɗanda suka samu dama suka kira mu akan wannan shiri. To yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni daga ƙasar Ghana.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin ne da labaran ƙwallon ƙafa a nan ƙasar Ghana. A ƙarshen wasan Premier League Ghana, ƙungiyoyin wasa uku sun kafice daga wannan rukuni zuwa Division 1, su ne Bolga All Stars ta Mayuf da Accra Great Olympics. Technical Director hukumar ƙwallon ƙafar Ghana, Francis Otakenten, ya ce burin mutane ya yi sama kowa na dokin ganin Black Stars ɗin ƙasar Ghana ta lallasa ƙasar Masar a ranar Lahadi, musamman kasancewar Kwesi Appiah ne ke koyar da ɗan wasan na Ghana, domin a wancan karo da Ghana ta lallasa EU da goluka 6-1. Kwesi Appiah ne ke rike da ragamar koyar da ɗan wasan Ghana shekaru hudu da sun kashuɗe. Ko da yake shi Kwesi Appiah yana shirya ɗan wasan ne wa shekarar ta 2019. Tsohon mai tsaron gida na Accra Hearts of Oak Sami Aje ya ce ya dawo ya kuma shiryawa duk club da zai nemi ya yi masa wasa, musamman Hearts of Oak. Ya ce duk club da zai ɗauke shi zai amfana da ƙwarewarsa da yake da shi wurin tsaron gida, kuma zai amfani shawararsa. Tsohon mai tsaron gidan kuma na FC Ashdod kasar Isra'ila ya ce ya shirya 100%. Michael Essien, wanda tsohon dan wasan Black Stars ɗin Ghana ne, ya yi barazanar kai ƙaran Panathinaikos na kasar Girka ga hukumar ƙwallon ƙafar duniya saboda ƙin biyewa umarnin hukumar ta biya shi kuɗin da ya kama Euro 419. Dan wasan ƙwallon Italiya Andre Pirlo ya yi wa duniya bazata da ya ba da sanarwar kawo ƙarshen sana'a na ƙwallo. Tsohon dan wasan na Juventus AC Milan kuma dan wasan tsakiya na Italy da ya ci kofin duniya a shekara ta 2006, yanzu yana wasansa ne a New York City FC, ya ba da sanarwar ne a ranar Litinin da ta shige. Captain ɗin Real Madrid Sergio Ramos ya bayyana cewar Cristiano Ronaldo ya harzuka da fama da yake ta yi wurin jefa ƙwallo a raga a La Liga. Ronaldo a cikin wasanni uku na league babu ko ƙwallo da ya taka a raga, sai dai a nasarar da sun ka samu akan Tottenham a wasan tsakiyar mako na Champions League ya jefa ƙwallo a raga. Da labarin Fosu-Mensah, za mu ƙarƙare labarin wasanni. Kasar Netherlands ta gayyaci Timothy Fosu-Mensah zuwa babban ƙungiyar wasa ta ƙasar Yamayi wa Kenitaita, wadda ya samu rauni a zuwarsa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na wannan mako. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sanarwa ga dukkan faɗin duniya daga gwamnatin Amurka. Daƙile layukan Hezbollah yana sahun gaban abubuwan da Amurka ta baiwa fifiko. Wannan ne ma ya sa mai kula da tsara yaƙi da ayyukan ta'addanci na Amurka, Nathan Sells, ya bayyana lada mai tsoka akan wasu fitattun shugabannin Hezbollah a ƙarƙashin shirin ba da kyauta ta musamman na ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Gwamnatin Amurka tana shelan ba da lada mai tsoka da ya kai har dala Amurka miliyan 7 ga dukkan wani ko wasu da suka bayar da bayanai na inda za a samu damar kame Talal Hamiya. shi dai wannan dan taliki Talal Hamiya an alakanta shi ne da harin ta'addanci har ma da sace mutane a garkuwa da su musamman ma Amurkawa. Hamiya shine jagoranci kungiyar Hezbollah wajen aikata ayyukan ta'addanci na kasa da kasa musamman ma kungiyar nan ta jeka nayika mai ikrarin tsaro wanda ita ce yake da alhakin zubi da tsarin kai duk wani hari da kungiyar za ta kai a wajen Lebanon. Wannan hararan sautari suna auna Amurkawa ne da Yahudawa. Har yau Amurka ta yi alƙawarin ba da tukuicin dala miliyan 5 ga dukkan wani wanda ya ba da bayanan da za su kai ga sanin mabuya ko kame tare da gurfanar da Fouad Shakur. Shi dai Shakur shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin Hezbollah a Lebanon, kuma yana cikin manya-manyan 'yan majalisar 'yan jihadi na ƙungiyar, wanda wannan ita ce babban majalisar ƙungiyar ta Hezbollah. Shakur ya taka muhimmiyar rawa a ayyukan da sojojin na Hezbollah a ƙasar Siriya suke yi, kana shi ne kanwa uwar gami wajen ƙaddamar da harin shekarar 1983 wanda aka kaiwa wani jirgin ruwan Amurka hari a Beirut, wanda ya musabbabin kashe sojojin ruwanta har su 241. Wannan dai shi ne bayyana ba da ladan farko game da ƙungiyar ta Hezbollah a ƙarƙashin shirin bayar da kyauta ta musamman tun a cikin shekaru 10. Bayyana wannan kyautar yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake son a bi domin kassara wannan ƙungiya ta Hezbollah, inji Jakada Sales. Ya ce sai ƙungiyar ta Hezbollah ta daina amfani da ta'addanci da ta da hankalin jama'a wurin cimma manufofinta, har kullum ko Amurka ita da ƙawayenta ba za su daina ganin sun tarwatsa dukkan wasu kayayyaki da hanyoyin samun kuɗin shigar ƙungiyar ba, wanda take amfani da shi wajen aiwatar da wannan ɗanyen aiki nata. Don haka jama'a, idan mutum na da wani bayani da zai kai ga kame kowanne daga cikinsu, wato Talal Hamiya ko Fouad Shakur, to su tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka na kusa da su, ko kuma su aike da saƙon email ga info@rewardsforjustice.net ko kuma mail@rewardsforjustice.net, ko kuma mutum yana iya kiran wannan layi mai lamba kamar haka: 1-800-877-3927, ko kuma ya aike da wasiƙa ga wannan adreshi kamar haka: wato Reward for Justice, Washington DC 2-5-3-3 USA. Ana ba tabbaci ga mai aiko da saƙo cewa ba za a bara raba bayanai game da shi ba muddin ya aiko. Wannan ita ce sanarwar ga jama'a a duk faɗin duniya daga gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing a yau Laraba, ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka a ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shi ne jigo kan ajandarsa da kuma batun kore ta Arewa. Jami'an fadar White House suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsa China lamba kawar Korea ta Arewa, kuma babbar abokiyar cinikayyarta ta hura Korea ta Arewar wuta ta yi watsi da shirin nuclear ta, wanda shi ne jigo a jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin Korea ta Kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa China. Jam'iyyar Democrat ta samu tagomashi a zaɓuɓɓukan da aka yi jiya Talata a duk faɗin Amurka. Ta samu nasarar samun lashe kujerar gwamna a jihohin Virginia da kuma New Jersey. Dan jam'iyyar Democrat Ralph Northam ya samu nasara a zaɓen na Virginia, a zaɓen da babu tabbas kan makomarsa. Ya doke dan jam'iyyar Republican Eric Gillespie a zaɓen da zai maye gurbi ko kuma zai karɓi zai gaji kujerar gwamna daga hannun Democrat Terry McAuliffe. Northam, wadda hali yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta Virginia, yana kan gaba a yawancin ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kafin Eric Gillespie ya fara wato tallace-tallace na ƙalubale ga shugabancinsa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da ke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikata na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Malama Julie Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan dare Malam Carl Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, kuma Allah ba mu alheri nan nasa. Amin summa amin.